Na sauraro sunana Yusuf Ladaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun shari'ar musulunci mai zaman ta a kofar kudu karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarki Yola inda wato a yau aka ci gaba da wato sauraron shari'ar nan wanda gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da Mallam Abdul Jabbar Nasiru Kabara wanda gwamnatin take zargin sa da laifin batanci ga fiyayyen halitta zargin da shi wanda ake tuhuma din ya musanta a zaman kotun na wannan rana wato an gabatar da jawaban karshe inda shi wanda ake tuhuma ya roki kotun da ta sallame shi ta kuma wanke shi sannan ta umarci gwamnatin jihar Kano da ta bashi hakuri sakamakon kamar yanda ya ce wato an gaza alakanta shi da wannan laifi da ake tuhumar sa ta hanyar gabatar da shaidu inda ya roki cewa kotun da ta yi watsi da waɗannan shaidu da aka gabatar sai dai lauyoyin gwamnatin jiha karkashin Farfesa Mamman Lawan Yusuf Ali sun roki kotun da ta hukunta shi kamar yanda suka gabatar da hujjojin su waɗanda suka mika kotun a rubuce sai dai ana tsaka da wannan shari'a Mallam Abdul Jabbar ya zargi lawyer sa barista Alhatu Shehu akan cewar ya karɓi kuɗi naira miliyan 2 a hannunsa da zimmar wato za a kai wa alkali na Goro ko kuma shin hanci na naira miliyan 1,300 sauran 700,000 kuma za a bawa wani hamsakin mutum a nan Kano kuma da zarar an ba da waɗannan kuɗaɗe to za a sallami shi wannan malami sai dai Alkali Ibrahim Sarkiola ya yi rantsuwa akan cewar tun ranar da barista Alhatu Shehu Usman ya shigo wannan shari'a ba su taɓa keɓewa da shi ba. Akan wannan batu wato na tuntuɓi shi barista Alhatu Shehu Usman sai dai yana yin waya kuma na san da zarar ya gama wayar insha Allahu Rabbi zan sake tuntuɓar sa domin mu ji martanin da zai yi dangane da zargin da wato wanda yake karewa ya yi akan shi. Daga ƙarshe kuma dai kotu ta ɗage wannan zama domin yin hukunci kuma za ta sanar da ranar da za a yi wannan hukunci nan gaba kaɗan. Yusuf Ladaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM sai na sake dawowa.